إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمتم أصبر شابير قوات الربيع الآخر shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 20 ga watan November shekarar miladiya ta 2021 wannan shine cassette na 276 cikin jerengiyar kasusuwa daga karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khairul Ibad wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar al-Zura'i al-Dimashqi wanda aka sani da suna Ibn Qayyim al-Jawziya Sheikh al-Islam rahimahullah Zadul Ma'ad mawsu'a ne tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama komai da ruwanka ne dangane da tarihin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da manhajinsa da tsarin rayuwarsa da yadda ya gudanar da al'amuransa Allah ubangiji ya saka yi mun kai da alkhairi malamai suna jinjina mushi musamman lura da cewa ya rubuta asalin wannan littafi ne a halin tafiya inda ya je kasar makka don aikin haji nesa da iyalansa nesa da kayan aikinsa Allah ubangiji ya saka mushi alkhairi a darasin da ya gabata malamai ya fara mana magana akan faslun fil fathil a'zam fasalin da zai magana akan babban fatu babban budi da Allah subhanahu wataala yawa annabi sallallahu alaihi wasallam wato fatu makka wanda asanadiyar sa Allah subhanahu wataala ya daukaka addini ya taimaki manzansa da sojojinsa da kungiyar Allah wato mu'minai Allah ya tsiratar da gari mai alfarma wato makka daga hannun mushrikai da masu bautar gumaka sannan Allah ya haskaka duniya da hasken imani mutane suka zo suka dusa shiga addini tawaga tawaga dango dango zamu tashi kenan inda malam yake cewa wa kana sababul ladhi jarra ilayhi sababin da ya faru abin da ya faru har ya jawo zuwa ga wannan yaki da wannan fatu wahada ilayhi ya shiryatar ya bada dama ya bude kofa zuwa ga fatu makka fima zakara imamu ahlis siyari wal mafazi kame da limamin malaman tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tarihin yaqiyakinsa wal akhbar limamin masana labarai Muhammad ibn Ishaqa ibn Yasa malam Muhammad ibn Ishaqa babban limamin ilimin sira kame da yake cikin sira ta Ibn Hisham a cikin juz'in ta na biyu daga shafi na 389 أن بني بكر بن عبد مناف ابن كنانة عدت على خزاعة شوى قبيلة بنو بكر ابن عبد ابن كنانة سن يتأدنشي سن أوكاما قبيلة خزاعة وهم على ماء يقال له الوتير سن ساميسو أديدي ونو قددبي وانا يكي تشمش الوتير وانا يكي كدو مسو يمّا da makka akan iyakar harami kusa da wani da yake ci mishi al-ukaisha a yanzu to wannan kogi kabilar banu khuza'a suna wajen suna dan hidindimin su sai waɗannan bakar wato banu bakar ibn manat sai suka kai musu farmaki suka yake su a wajen wa kana alladhi hajja zalika anna rajulan min bani hadrami yuqalu lahu Malik ibn Abbas kharaja tajir asalin rigimar ta samu asali ne da cewa akwai mutum mai suna Malik ibn Abbas daga kabilar Banul Hadram ya fita tashi kasuwanci falamma tawassata arda Khuza'a sai tsakiyar garin Khuza'awa adau alaihi sai suka yi mushi ta'addanci fa qatalu suka kashe shi fa'adat wa akhadhu malahu sun kwashi dukiyarsa fa'adat banu bakr ala rajulin min bani khuza'ata fa qatalu khuza'a suka fa suka yi haka Banu Bakrin suka dauki fansa akan wani bakuza'i fa adadu kuza'atu ala bani al-aswad sai kuza'a suka kara kai farmaki ga bani al-aswad wa hum salma wa kulthum wa zu'aib wadannan kabilin kenan banu salma da banu kulthum da banu zu'aib fa qataluhum suka kashe su bi arafata inda ansabil haram suka kashe su a arafa kusa da inda aka sanya ansab shine bika abin da yake sakawa na alamar fili to ansabul haram in ka je makka in ka taho daga jidda zaka shiga makka zaka ga ana cewa kuna bada al haram zaka ga an saka alamomi kamar da yake saka bikams ana raba teguna to haka ta san ma wajen wato masha'ir akwai da yake da iyaka kuna bada al muzdalifa kuna bada al haram ko kuna inta al haram wannan sune abin da yake nufi wato inda ansab wajen da aka aje waɗannan alamun da aka kakkafa su na duwatsu ko wani dan kankar haka wa hadha kulluhu qabl al-mab'ath duk wannan chafakiyar ta faru ne a jahiliya kafin aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tamma kuma jahiliya haka suke rayuwa wannan wata ka'ida ce karbabbiya ta rayuwa a jahiliya duk wanda yafi karfin wani ya buge shi ma wancan an buge mishi ne samu dama ya rama hakanan kawai wasu za su tarin cewa yau za mu je gari kaza mu kai farmaki mu kwaso abinci da dabbobi da ƴan mata bayi yadda ka gani ana irin wannan ta'addanci yanzu a wasu yankuna na kasashen mu na Najeriya din nan Allah ubangiji ya kawo mana faraji keke da keke irin abin da yake na jahiliya kawai mutane su gaggaru kowa su fi karfin hukuma su zama tibirarrin shedanu marasa imani su kashe su yanka su kona su yi fashi su sata su yi fadi babu abin da ba su Allah ya tsare ku da akai haka yace falamma bu'isa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa da al-islam hajaza bainahu yayin da musulunci yazo nabi sallallahu alaihi wasallam ya fara wa'azi sai musulunci yazo sai ya shiga tsakanin duk wani fitintunu wa tashagalan nasu bi sha'ani duk mutane suka koma al'amarin aisuwa da sun musulunta aisuwa da basu musulunta ba me aka yi wahayi yau me ake ciki musulunci ya zama kawai shine talk of the town duk wata gaba da wata fitina ma da wanda suka musulunta da wanda suke cikin kafirci kowa ya saki da al'amarin gaba ya kuma kawai damu shi al'amarin musulunci falamma kana sulhul hudaybiya baina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baina quraish wa qa'a ash-shartu yayin da aka yi sulhu hudaybiya wanda muka ji a baya tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da quraishawa sai aka sanya wani sharadi cewa annahu man ahabba an yadkhula fi aqdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa adi fa'al wa adi fa'al al'umma da ke kewaye da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al'umma da ke kewaye da quraish sai aka ba su dama kabilin nan yanzu dai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sulhu da quraishawa shekara 10 to duk wanda yake so ya shiga cikin sulhun nan ya zama a bangaren ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to yana iya cewa to mu ma da kabilan mu mun shiga wanda yake so ya shiga cikin sulhun nan ya zama a bangaren kafirai mutanen Makka Qurayshawa a wannan lokaci shi ma yana da dama yin haka da aka yi haka fa dakhala bakr banu bakr fi aqd quraish wa ahli wadancan bakarawa sai suka ce to mu mun shiga cikin da Qurayshawa wa dakhala quza'a fi aqd rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ahli su kuma kuza'a suka shiga na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma istamaratil hudna da aka ci gaba da wannan ainihin wato ceasefire wato zaman lafiya ko yarjejeniyar tsagaita wuta igtanama habanu bakrin min kuza'a sai banu bakrin suka yi istiglali suka yi amfani da damar cewa yanzu ana cikin zaman wato sulhu ne sai suka kai farmaki wa aradu an yusibu minhum as-sa'ar al-qadim sai suka ce to tunda dai duk da dai ana cikin sulhu amma mu ba Roma mun shiga sulhu na amma za mu yi amfani da wannan damar mun sai ba a shirye suke ba mu kai musu farmaki kai mu dofan sa sai suka yi wannan tunanin malam ya ci gaba da cewa fa bayyata quza'ata wa hum ala alwatir sai suka musu tsammaki suka same su a wannan ruwan da muka ci alwatir fa asabu minhum rijalan suka karkashe musu mazaje wata nawashi akai dauki ba dadi wa qatatalu suka jijjiwa juna rawu wa anat quraish bani bakra bisilahi Qurayshawa da suka ji labari sai suka kawo gudunmuwan makamai ga abokan wato yarjejeniyarsu wanda suke cikin akadunsu su ne Banu Bakar suke mara suka kawo musu makamai suka ƙara musu reinforcement wa qatala ma'ahum min quraishin min qatala mustakhfiyal layla har ma wasu sojoji wasu mazaje cikin Qurayshawa suka shiga cikin dare suka ainihin badda kama suka shiga bultu suka taya wato Banu Bakar karkashe Khuza'awa zakar ibn sa'd minhu daga cikin sojojin Quraysh da suka shiga suka badda kama akai yakin nan da su akwai Safwan ibn Umayya wa Huwaytib ibn Abd al-Uzza wa Mikraz ibn Hafs duk waɗannan suna cikin su hatta jawazu Khuza'ata ila al-harb haddai suka kora Khuza'awa suka yi suka uba power da suka karfin su sai suka kora su har cikin haram kaga da a wajen harami ne yanzu kuma lalata ta kai sun kora su har cikin harami inda Allah ya hana yaki falam man tahau ilai da suka ga sun shiga cikin harami qalat banu bakr sai banu bakr suka ce ya naufal inna qad dakhalna al-harama ilahaka ilahaka fa qalat kalimatan azimatan sai suka ce wani jagoran su jagoran Qurayshawa kai naufal an fa shigo harami Allah kuma ya hana wannan ko da suke jahiliya sun san Allah ya hana wannan malam yace sai wannan mutum ya faɗo ta muguwar kalma mai girma yace la ilaha lahul yawma haka aka ruwaito kamar yadda ainihin wato ibnu sayyid dan musayyab ya faɗa yace wannan kafiri yace la ilaha lahul yawma yau shi ba shi da Allah asalin abin da yake yau ba shi da Allah amma sai fadda da mirin yau ba nita ko mun gani saboda munin kalmar mai riwaya da zai fada sai kasa fadan yau ba nita din sai yace ya ce yau ba shi da Allah saboda munin kalmar kamar yadda da aka zuba da labarin abin da Abu Talibin ya fada cikin hadisin Bukhari da Muslim abin da ya fada na ƙarshe kafin ya mutu sai aka ce huwa ala dini Abdul Muttalib nan ma ibnu Shahab ne wannan cikin wato yace ne ana ala kaza to amma ya ko da kwatance kalmar tana da muni baka fadanta irin yadda wasu suke da ganganci daga cikin mutum yace in ƙarya ne shi dan kaza ne ko uwar shi da uban shi kaza suka yi bishi irin wannan munanan kalmomin ba a fadin su ko da kwatance ina fata mun gane to da ka shine shi ma anan yace yace la ilaha lahu yawma shi ba yau bai da Allah ya fita daga cikin bayin Allah yau shi zaman kanshi yake shine kaji mallan yace qala kalimatan azimatan ya bani bakar yace kai bakarawa asidu sa'arakum ku daukan tsaku ba ruwan mu da wani harami fal amri innakum latasriquna fil haram yace dan me za ku ce wala ku daukan sabo bayan kun saba sata a harami afala tusibuna sa'arakum fi bimari ana ku dokon zakku dama haka masu laifi suke sai su justify wani laifi sau dama ai sun saba yi to me dama ba muna kaza ba dan mun yi kaza yau sai me ko kai da kake cewa ka ai kama ba kana yin kaza ba duk wanda kaji an ce mushi ga laifin da yake ya ce to ai kama kana kaza sai da nashi baki so yake muku tarayya a cikin bar da ya faɗa musu haka falamma dakhala za'atu makka suka yi abinda za su yi suka shiga makka laja'u ila dari budayn ibn warqa al-khuza'i wa dari maulan lahu yuqalu lahu rafi khuza'awa da suka ji ana ta kashe su suka yi maza suka shiga garin makka suka nemi maboya a gidan wani dan kabila su budayn ibn warqa da gidan wani bararren bawan su mai suna rafi wa yakhruju amru ibn salim al-khuza'i hatta qadima ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka aiki wani jakadan su mai suna Amr ibn Salim al-Khuza'i suka ce ka tafi Madina ka je ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da aka yi masa fa waqafa alaihi yazo ya tsaya gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa huwa jalisun fil masjid annabi sallallahu alaihi wasallam na zauna a masallaci bayna zaharani ashabi tsakankanin sahabban shi fa qala sai yace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh wannan waka yace ya rabbi inni nashidun muhammada hilfa abina wa abihi al-atlada kad kuntum wuldan wa kunna walida ثُمَّتَ أَسْلَمْنَا وَلَمْ نَنْزِئْ يَدَا فَانْصُرْ هَدَاكَ اللَّهُ نَصْرًا أَبَدًا وَدْعُ عِبَادَ اللَّهِ يَأْتُوا مَدَدًا فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ قَدْ تَجَرَّدَ أَبْيَدَ مِثْلَ الْبَدْرِ تَسْمُو سُعَدًا وَسُعُدًا إِنْ سِيمَ خَبْسًا وَجْهُهُ تَرَبَّدَ في فيلك كالبحر يدري مربدا مذبدا مزبدا إن قريشا أخلفوا الموئدا ونقصوا ميثاقك المؤكدا وجعلوا لي فيك داء رصدا وزعموا أن لست تدعو أهدا وهم أذلوا وأقلوا أددا هم بيتونا بالوتير جهدا وقاتلونا ركعا وسجدا يا رب Ya Allah Ubangijina, inni na shidin Muhammada, na zo ina roƙon Annabi sallallahu alaihi wasallam, ina roƙon shi hilfa adina wa abihil atlada, ya kula da amanar alƙawarin da muka yi mu da shi, kamar yadda alƙawarin nan yake tsakanin iyayenmu tun can fil azal. Qad kuntum guldan ku banu Hashim, ku ne ƴaƴanmu wa kunna walidan. Ko kuma mu ne iyayenku yana ishara zuwa ga bani Abd Manaf saboda mahaifiyar banu Abd Manaf uwarsu Bakhuza iyaci abinda yake ishara wata mata ce mai suna Subba bintu Khalil ita ce matar ainihin wato Qusay matar Qusay ibn Kilab ita ta haifa Abd Manaf ibnu Qusay da shi da ɗan uwansa haka yazo a cikin Ar-Rawdul Unuf na yayin wato As-Suhaili a cikin juz'in sa na 7 a shafi na 84 ya ambaci wannan magana to shine yake nufi da an kuntum wuldan ai ku ƴaƴanmu ne wa kunna walidan mu kuma iyayenku ne mu kawunanku ne mu kuzawa saboda akwai kakanku da ya aure diya a gidanmu kuma ta haifa mu shi aya yace to ثُمَّتَ أَسْلَمْنَا sannan kuma da ka kawo addinin musulunci ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aslamna muka musulunta walam nanzih yada bamu taba janye hannunmu daga musulunci fansur ka taimaka mana hadakallahu Allah ubangiji ya karasa ka kan shiriya nasran abada ka taimake mu nasara mai girma a wata riwaya nasran ayyada taimako wanda zai ba mu karfi wad'u ibadallahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gayyato musulmai bayin Allah a zo a hada runduna ya tu madada su kawo mana kari su kawo mana karin ainihin wato sojoji a afu wacce matan mahaifiyar Abd Manaf ina ce mahaifiyar Abd Manaf da Abdul Dar da Abdul Uzza ita yi shi kakanni ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fihim rasulullahi sojojin nan da su zo tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam katta jarrada ya zari abyada farin kan sakali mithlal badr yana haske kaman farin wata yasmu suuda wanda yake haske a sama in sima khasfan wajhuhu tabarrat tabaddada wanda idan ainihin fuskarsa ta samu wani abin nan aka mata wani alama tabaddada sai ta dinga walqiya fi failakil bahri yajri muzbila wato wanda takobin idan an juya ta tana walqiya kamar wato walqiyar jujjuyawar igiyar ruwa wanda yake gudu inna quraishan akhlafuka almau'ida yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle Qurayshawa sun saba alƙawarin zaman lafiyar da aka yi da su wa naqadhu sun warware mithaqaka kullun da ka kulla almuakkada wanda kai masa kullun nan mai karfi wa ja'aluni fi kada'in rasada sun mana kwantar auna a kada'u wa za'amu sun ce allaita tadqu ahada ba abinda zaka yi وهم أذل وأقل عددا الآن منكم من سنسكو من سنسوني ما قسألتا كو بس كيما يوامو دا كيبا كم بيتونا يا من ذا الله سمنا سماني بالوكيل الوكيل جهدا حجدا سنا ما سو ابكا منا وقتلنا سن كركشه مو ركعا وسجدا منا cikin sallah suka auka mana suka din kashe yaqulu yana cewa qutilna wa qad aslamna an kashe mu bayan mun musulunta fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce nusirta ya amr ibn salih an karbi bayanin ka za a taya ku wannan yakin za a ce maka mu wannan riwaya tana cikin sira ta ibn hisham daga muhammad ibn ishaq ibn yasar amma ba tare da isnadi amma al imam at-tabarani ya kawo ta da isnadin ta a cikin al-mujam as-saghir tahdithun maimuna bint al-harith da isnadi wanda yake mai rauni amma yana da shahid a wajen al-imam abu ya'la a cikin musnadin sa da lafazin nasaraka nasar la nasarani allah illam ansur bani ka'ab da bai ce jambance muke ku ba to Allah ba zai ce muke ne haka yazo da isnadi wanda yake la ba asabi da aka labari ne mashhuri wanda yake ya shahara akan shine sababin wannan yake daga nan fa thumma aradat sahabatu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ga wani hadari ya taso fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce inna hadhihi sahaba latastahillu bin nasri bani ka wannan hadari da kuka gani yana ba mu labarin ne cewa akwai nasara a wannan yaki ma'ana yayi tafawuz thumma kharaja budayl ibn warqa fi nafarin min khuza'a hatta qadimu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu bima usiba minhu sannan banu wannan da suka soka a gidan shi a makka budayl ya fito tare da wasu daga cikin jama'a shi suka zo suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka bashi labarin abin da ya faru وبمظاهره قريش بني بكر عليه كما suka ce bayan da bakar suka kai mana fari suka kai mana hari quraishawa sun ce muke su da makani sun shiga cikin su an yake mu thumma raja'u ila makkah sannan suka koma zuwa makkah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ka annakum bi abi sufyana wa qad ja'a li yashuddan aqada wa yazida fil mudda yace ina ba ku labarin yan kwanakin nan za ku ga abu sufyana yazo ya nemi ahuwa asulhunta kuma a ƙara tsawon shekarun da aka yanke na wannan yarjejeni wannan yana cikin musannaf na Abubakar ibn Abi Shayba da kuma al-Maghazi da al-Waqidi da sharh mushkil al-athar na al-Imam Abu Ja'far al-Tahawi dukkan su rawaito shi goma da Abu Dayd ibn Warqa fi ashabihi hatta laqu Abu Sufyan ibn Harb bi usfa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa suna cikin tafiya sai ga Abu Sufyan akan hanya a inda ake ce ma Usfan wa qad ba'athu Quraysh ila Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li yashudda al-aqda wa yazida fil mudda Quraishawa sun turo Abu Sufyan ya zo Madina dan a zo a gyara wannan rikici a sulhunta kuma dan a ƙara tsawon shekarun da aka sanya daga 10 wata kila an ninka ko a sanya wani ƙarin shekaru wa qad rajihu Quraishawa sun shiga cikin tsoro alladhi sana'u saboda abin da suka aikata falan malaki Abu Sufyan ibn Budayl ibn Warqa qala min ayna aqbalta ya Budayl da ya ganshi sai ya ce Budayl daga ina kake fa dhanna annahu atan nabiy sallallahu alaihi wasallam sai ya tsoran ko an gane inda yaje fa qala yace sirtu fi khuza'a fi hadha sahi yace ni da wasu khuza'awa ne muna tafiya akan wannan hanya akan wannan ainihin gefen kogin shine asai cost kaga bai faɗi ƙarya ba kuma bai faɗi inda yaje ba domin suna kan hanyar wa fi batani hadal waje yace kuma ka shiga cikin wannan kwazazzaban qala aw ma jita muhammad yace ba ka je gun muhammadu ba qala la yace falan ma raha budayl ila bakka qala abu sufyana da in kana ja'a madinata laqad alifa bihannawa sai Abu Sufyan yace in dai da gaske ne ya je Madina to tabbas raƙumin shi ko dokin sa ya ci abincin ƴaƴan dabino da kad alifan nawa annawa sune ƴaƴan dabino za a gan shi a cikin bayan gidansa fa ata mabraka la rahilati sai je inda su budai suka daure dabbobin su suka kwana فأخذ من بعره سيدو كاشو ففتحه سيفرفتش يبوديش فرأى فيها النوى سيكو يجا عند بلاش فقال أحلف بالله لقد جاء بديل محمد جنار إلى الله بديل يجوك محمد صلى الله عليه وسلم ومن ألام الرقم تاجي كودوك يجي مدينة ya kwana dai biyu shine za a ga wayar da biyu no a cikin kashin sa za a iya ganewa da kuma karaja Abu Sufyan hatta kadimal madinata daga Abu Sufyan yace zama bai ganshi ba ya fita ya kama hanya tiryan tiryan har zuwa madina fa akhadha min fa dakala ala ibnatihi ummi habiba ya shiga gun matas diyarsa mai suna ummu habiba wadda matar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فوته عنه سيدو كوي يشغو غدا يشغو غد ديسا يدو زي زونا akan wani shimfidi kamar kace a kasa ko bakin gado an shimfara su shimfada yanzu zai zauna sai kawai ta zo da sauri sai ta janye fawatu ta cire shi fa qala yace ya bunayya ma adri ce haba wanci ni ban fahince ki ba aradibti bi an hadal firashi aw radibti bihi anni shin kina ganin nafi karfin da zauna akan wannan mayafin ne ko ko shine fi karfi na me yasa kika ce qala tace bal huwa firashu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa anta mushrikun najasun tace wannan abun zaman manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam gurin kwanciyar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kai kuma mushriki ne najasa fa qala yace wallahi laqad asabaki ba'di shar shi tabija lalle kin shiga cikin bala'i baya wato yanzu har mijinki ma yafi ni ba zaki dan zauna ka abin da yake da wa ba yace ikon Allah sai bace mishi komai ba thumma kharaja hatta ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa kallama sai saki fitar da gudde shi din nan bayan ya gaisa da ita ya tabi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ya ainihin masa magana yace falam yarudda alaihi shay'an yayi magana yace ya manzo Allah abubuwa da sun faru ba mu ji dadi ba wallahi kuma ba da san ranmu bane amma dai manya sun turo ni a baka hakuri kuma a saki sulhuntawa kuma in kana masu daga shekara 10 mai da shi 15 ko 20 ya gama duk maganganun sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce da shi ta tafasa a sauke ba falam yarudda alaihi shay'an yayi kamar bai san ana yi ba thumma dhahaba ila Abi Bakr sai tashi kuma ba karfi a jikin zai tuto shikenan ya manzo Allah tunda dai baka asa wata magana ba ina gani ni zan koma mu ne lafiya zan koma masauki sai kuma gusa ina bakar fakkal lamahu an yukallima lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace dan Allah ka taimaka mini kai magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan wannan issue ma'ana ya tafi neman kafa ke ya tafi neman taimako gun wani fakala sayyidina Abubakar yace amma ma ana bifa'il ba zan mishi magana ba ka ruwana ثم اتى عمر بن الخطاب فكلمه يساكي لكم عمر يمشي مغانا فقال يجي انا اشفع لكم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كاي ابو سفيان كانك داي كو ني ني زان جي ما نيمان مكو واتو سلو ني ني ما زان مكو لويا ا من الله صلى الله عليه وسلم يجي والله والله نارن دي مكا ده الله لو لم اجد الا الذره لجاهدتكم بي لجاهدتكم بي wallahi da za a ce ban da komai illa zarra sai kura shine azzar ko kuma illa zarra sai kwari kamar an a ce ba ni da wasu mataimaka sai kwari ko wanda wani abu da zan amfani da shi mai karfi sai kura yace lajahatu kumbi wallahi da na yaki kurshi thumma jaa fa dakhala ala ali ibn abi talib yaje shi gun sayyidina ali dan abu talib yace da shi kaji 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 wa indahu fatima sai ya samu sayyidina ali dan abi talib radiyallahu anhu tare da ainihin wato diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko mata ali din ita ce fatima radiyallahu anha ya same ta a wajen wa hasanun gulamun yadibbu baina yadayhima ya samu alhasan dan ali dan abi talib a lokacin gulamun karamin yaro ne ya dubbu yana ta kekkewayawa irin da yaro mai rafe yake yayi nan a ce kai tsaya a samo shi na ajiya da shi ne yana sadari tsawa ana haka faƙala sai ce ya ali ce kai sai na ali innaka amassul qaumi bi rahiman kafu kowa kusanci da ni ta fuskar zumunta wa inni qad ji'tu fi hadati kuma nazo ne da wata bukata fala arji annaka ma ji'tu fa'ida dan Allah kar ka bari na koma kamar yadda nazo babu shiri babu komai a hannuna kar ka bari na koma alqaumu bi rahiman wa inni qad ji'tu fi hadati fala arji anna kama ji'tu kha'iban ishfa li ila muhammad ishidan allah ka nima mun ceto ka bani dama ka nima mun dama da manzo allah sallallahu alaihi wasallama zai saurare ni fala faqala inna li yace wai haka ya abu sufyan kai abu sufyan daya kace wallahi laqad azama rasulullah sallallahu alaihi wasallama ala amrin ma nastati wa an nukallimahu fi barin ga ma gaskiya kaga wannan abu da kake fara hadina kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya gama shiri tsab gaba da wani abu wanda ba musamma me zamu ce mishi faltafata ila fatimata faqala abu sufyan radiyallahu anhu da yaji haka sai ya juya ya kalli fatima ya juya haka ya ga fatima sai ya ce da ita hallaki anta amri ibnaki hada a wata riwaya yace yabnata muhammad yake yar gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama hallaki anta auriha ibnaki hadha ko zaki iya ba wa umarni ga danki din nan karami fatu fayajirun nas alai sai yazo garin makka sai ki bada umarni a ce danki din nan to duk mutumin da ke garin makka in yana so ya shiga cikin jawar din wannan kankanin yaro mai albarka da aka sai a hana zubar jini fayakunu sayyidal arabi ila akhir ad-dahr idan kika yi haka wannan yaro naki zai zama jagora ga larabawa har tashin duniya kare ta ce wallahi la yablugu ibni zaka an yujira bainan nasi wama ta'jizu wama yujizu ali alanna ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace wallahi dana dinnan bai isa ya bai wa mutane ainihin wato mafaka ba alhalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bayar ba qala simir waye yace mata ya abul hasan yace da sayyidina ali ya kai baban hasan inni aran umura qadistashdadat alayya yace ni ina ganin abubuwa sun min yawa fansahni kamun nasiha fa qala yace wallahi ma a'lamu laka shay'an ya'ni anka yace wallahi ni ban san wani laifi da kake yi ba ban san nasiha da zan maka walakin naka sayyidu bani kinana sai dai kai jagora ne a cikin larabawa fa qum ka tashi fa ajir bainan nas ka samu mutane mafita thumma alhaq bi ardika sannan ka tafi gonarka qala yace awatara dalika mu'inan ala shay'an kana ganin hakan zai wani amfani qala la yace bai da wani amfani wallahi ma azum ka gudu ko ka nemi kaura ko ka nemi wasu ainihin wato masu addini su maka harka da kake so kai shine da Allah ba za ka tsira ba ina tsammanin ba za ka tsira kai haka wato ko kai kokarin haka babu alfan da zaka samu walakin ni ma ajid zalika ghaira zalika la ajid laka ghaira zalika amma ba duk da haka ba ina ganin babu abin da zaka yi in ba wannan sai ina ganin wannan din bai tsaya da kai ba fa kama Abu Sufyan fil masjid daga nan sai Abu Sufyan ya miƙe a masallaci fa kana yace ayuhan nas inni qad ajartu bainan nas thumma rakiba ba'irah sai miƙe ce to ya jama'a ni ba ina cikin aminci an sa ni a aminci ne tsakanin wannan mutane sannan ya hau dokin sa fantalaka ya kama hanya ya tafi falamma ada ala quraishin da ya koma inda Qurayshawa suke na'am yace falamma qadima ala Qurayshin qalu da ya kuma inda Qurayshawa yake suka ce ma wara'aka me ka zo mana da shi qala ji'tu wa muhammadan na zo muku labarin annabi muhammadu fa kallamtuhu na rantsa muku da Allah na ga muhammadin na yi magana da shi wallahi ma radda alayya shay'an hatta ji'tu ibnu abi quhafa yace wallahi annabi bai mai da martani ba sai da dai gun sahabi dan gidan Abu Quwaba shine sayyidina Abubakar kenan falam ajid fihi khairan ban samu wani alheri a gun sa ba thumma ji'tu Umar nazo gun Umar ibn al-Khattab nazo gun Umar dan Khattab fawajadtuhu a'dal adu sai na same shi yana daga cikin mafiya gaba mai tsanani da mu kafirai kenan wata nuska adna anan an ce a'da wani lokaci kuma ana cewa adnal adu wato mafi iya makirci na ƙasa daga cikin wato tsakanin shi da malamai din yace na same shi wannan fa amarni an ujira bainan nas sai umurce ni yace wato na yi wa mutane mujawara shine na ce suna ƙarƙashi na hal ya yughni anni shay'an to wannan ko zai mun wani amfani amla ko ba zai mun amfani ba qalu suka ce wa bima amaraka to da me ya umurce ka qala amarni an ujira nasa an ujira bainan nas nabi sallallahu alaihi wasallam ya umurce ni da na sanya alaka tsakankanin mutane fa fa'altu sai na aikata haka fa qalu suka ce fa hal ajaza laka muhammad shin kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shin kai ma ya baka dama ka shin alfin wani qala la nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a a qalu suka ce wailaka ina ne akra laki okay wajadtu ko wajadtu a adan adu thumma jiitu aliyan fawajadtuhu aliyan alqaw sannan sai na je gun sayyidina ali sai na same shi ya fi sauran sauki sha'ani qalu suka ce wa bima amaraka ko nan ne wa kad ashara alayya bi shay'in yamun ishara da wani abu sana'atuhu wanda na aikata shi fa wallahi ma adri ban sani ba hal yughni anni shay'an amla shin wannan zai mun amfani ko kuwa qalu suka ce wa bima amaraka menene abinda sayyidina ali ya umarce ka da shi wanda kace ya maka amfani ko bai maka ba amma dai ka ji dadi qala yace amarni an ujira bainan nas yanzu magana ta fito ko yace ya umarce ni yace in je in shiga masallaci in ce ya jama'a ina neman wani wanda zai wakilce ni zai sani cikin jawabin shi fa fa'al sai na aikata ma'ana ya je shiga masallaci ya tashi tsaye yace jama'a wane ne zai mun mujawara qalu suka ce fa hal ajaza laka muhammad sallallahu alaihi wasallam ko annabi muhammad ya baka daman haka qala la yace qalu wailaka kace tir da kai wallahi in zada rajul ala alla ibbika shi wallahi ali ya maka wasa da hankali qala la wallahi suka ce yace san ba haka bane ma wajatu ghaira zalika ni ban ga wani abu ba in ba haka ba abinda yake faruwa anan shi ne jama'a wato bayan da jigun sayyidina abubakar bai samu ba jigun sayyidina umar bai samu ba bayan ya bugun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai samu ba sai ya tafi gun sayyidina ali sayyidina ali ya ce mashi to ni dai ba zan baka komai ba nan mujawara cewa ma'anar shi shine wani yadda da shi ya dauke shi ce ya kai shi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah na ba wani ashwara zake magana da shi to adabiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi kawai ciye magana da shi sai kowa ya ki sai Ali ya ce mashi to kaje masallaci kai cikiya ka ce waye zai maka ya je masallacin waye cikiya babu wanda ya mushi shine sai da yaje ya fada a maka sai ya yi kokarin ya yabo wannan kalmar cewa shi Ali ya kyauta mai zaka ce mai wasa yi da hankalin ka ma'ana ka zo misali kace wanda Allah ce maka mun da bashin 2000 wani yake maka magana kuma ka san yana da shi wani ma yake baka sai wani ya ce to ni dai ban da shi amma dai mu je wato masallaci mun je masallaci shikenan sai ka tashi sai kai cigiya ko za a samu to kaga a yanayin wanda bai da komai a hannun shi wanda kuma yana neman kowane irin taimako da amma sai ga wannan yake samu amma da yaje Makka ya bada labari sai aka gaya mishi cewa ainihin wato hakan da aka mishi wasa da hankali ne aka ina fata mun gane jazakumullahu khairan sheik Mansur da ka nabbatar da ni a ga wannan gilashin sai an canza mun lambar shi wallahi lambar ɗaya ne da rabi kuma ban san me yasa sai ya dinga ko lambar ba ta kai ba ne na'am inda yace mene ana bika ha ban jinka thumma alhaq bi ardika sai ka koma garin ku da gona a garin su ne koma garin ku shukran kan mu da nisa jama'a muna tare da babban malami fara yanzu ga na gaishe Sheikh Shaibu Salihu Zaria mallaka zaka zo kai ka zauna a kifi barka da zuwa akar makalla kuna maraba da kai da fatan kai su lafiya ai ban ganka ba laga ta bala sai da wai kokko na ganka ka yi fuska na'am sai ce wa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an-nasa bil jihad daga nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci mutane ce to a shirya za a fita daga Madina a tafi Makka a kai musu farmaki wa amara ahlahu an yujizuhu ya umarci mutanen gidansa wato iyalansa matan shi ce shi ma su sa mishi kayan shi a kwati su dauko mishi makami da sulke da sauransu su shirya mishi kayan tafiya fa da kala Abubakar ala ibnatihi Aisha radhiyallahu anha sai sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yadda ya shiga gundiyarsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidatuna Aisha radhiyallahu anha wa hiya tuhariku ba'da jahazi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ya same ta tana kokarin shirye wasu kayan wato tafiya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kala yace ay bunayya yake iyata amara kunna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi tajhidi manzon Allah ya ba ku daman a hada mai kayan tafiya ne qalat na'am tace kware kuwa fa tajahhar sai ta ci gaba da shirye ta ci gaba da shiryawa fa kala sai ce fa aina taraina hu yurid to me kike gani ina ne wujar inda annabi sallallahu alaihi wasallam zai je kala tace wallahi ma adri na rantsi da Allah manzo sallallahu alaihi wasallam bai ga mai inda zai je kuma inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a'lama nasa annahu sa'iru ila makka sannan kuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mutane cewa zai tafi makka wacce riwaya da muka ji tana cikin wancan littafi na sira ta ibnu hisham daga nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sanar da cewa za shi makka dan ya kai musu farmaki ne saboda sun karya alƙawarin da aka yi su fa amaruhum bil haddi wat tajhid ya sanya su da ainihin wato su wasa makamai shine al haddi wat tajhid kuma kowa ya hada kayan tafiyarsa wa qala yace allahumma khudh al uyuna wal akhbara an quraish hatta nabghataha fi biladiha ya allah ka dauke idan masu kai labari da ƴan leƙen asiri kar su san abin da muke ciki har sai mun san masu ƙwarewa muna so mu musu afke ba tare da sun shirya ba a cikin garin su wannan fata jahazan nasu sai mutane suka shirya wannan riwaya tana cikin ibnu hisham da kuma al-imamu tabarani ya rawaito ta da isnadi wanda yake mursal sai yace fakataba hatib ibn abi balta'a ila quraish kitaban yukhbiruhum bi masir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ilay to anan ne aka samu wani kuskure da ya auku ga wannan babban sahabi shine Hatib ibn Abi Balta'a radiyallahu anhu yana jin wannan labari sai ya kokari ya rubuta wata wasiƙa ta sirri ya aika wa da Qurayshawa thumma aqahu mar'atan ya bai wata mata yana so ya ba su labarin cewa ga munan mu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun nufato yace nayi muku haka ne dan ni kuma kayana da dukiyata da property na da suke Makka sai ku killace mini kafin na iso duk sauran mutanen da suke Madina Qurayshawa suna da ƴan uwa a Makka za su tare musu kayan su ni kuma ban da kowa ina muku wannan ne wannan badiratu khairin na muku aikin alheri dan kuma ku muni waja ala laha ju'lan ya sanya mata wani kudin wato abin nan wani tukwici ala an tuballighahu quraish ta isar da wannan sako ga Qurayshawa fa ja'alathu fi qurunin fi ra'sa sai ta sanya sai ta nade wannan takarda sai ta soka ta a cikin kafannin da ke kanta ma'ana yawo kitso irin manyan kitso din nan difa'a tana da dafa'ir ta soka shi a cikin kitsanta ma'ana mace ce mai wadatar gashi ce summa kharajat bihi ta kama hanya wa ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-khabar min as-sama'i bima sana'a hatib wannan magana saboda a cikin ta akwai mas'ala sosai sai annabi sallallahu alaihi wasallam nan da nan Allah ya aika da sako daga saman bakwai sai aka zo aka ga wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa gashi fa ba'atha aliyan waz zubaira wa ghayru ibn ishaqa yaqulu ba'atha aliyan wal miqdad waz zubaira a cikin riwaya wanda take mashhuriya sai aka ce aiki aliyu da az-zubair wani ibn ishaqa shine ibn sa'd kenan al-basri shi kuma sai yace a tashi riwaya aka aika ali sidna ali da miqdad dan aswad da az-zubair ibn al-awwam aka aika su suje su kamo wannan mata su aso takaddan wannan asalin kisa tana cikin bukhari da muslim kamar da zamu zuwa fa qala sai yace in talaka annabi yace musu ku tafi hatta ta'tiya rawdatu khaqin har ku zo wani wuri da ake ce mishi rawdatu khaq a kudu maso yammacin garin Madina kenan ta bangaren kusa da Hamra'ul Asad fa inna biha za'inatan ma'aha kitabu qurai kitabun ila quraish akwai wata mata tana nan da littafi wanda yake wasiqa ce zuwa ga quraishawa fantalaka ta'ada bihima sayduhum sai suka tafi suna sufana dawakansu hatta wajadal mar'ata bidhalikal makan suna zuwa daidai wajen sai suka tare da wannan mata wannan alam ne min alamin nubuwa nabi ya ce musu ga inda za ku tare da ita sallallahu alaihi wasallam fastanzalaha suka ce mata ki tsaya anan tana kan abun hawanta wa qala suka ce ma aki kitabun kina da wata wasiqa fa qala ta ce ma mai kitabu wallahi babu komai a nuna yara fattasha rahlaha suka caje kayanta wa qala falam yajida shay'an babu komai fa qala laha ali sayyidina ali shine komandan wannan operation radiyallahu anhu sai yace mata ahalifu billahi ma kadaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wala kadabna yace kai na rantsa da Allah annabi baya kariya kaji da sabai suke duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam labari ko sun gani ko basu gani ba ko suna nan ko ba sa nan sun san gaskiya ne kudana kisa da makanda ta Khuzaimah ibn Thabit wanda wani bakawai yana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rashin gaskiya akan cinikin rago yace annabi sai ka kawo sheda saboda an kara mishi wasu kudi akai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to ai da gari sai kai muka a kasuwannan ta Madina waye san manyi Khuzaimah na ji yace ni na san kunyi annabi ya kalle shi yace kai kuma ina ka sani yace saboda na san baka kariya Allah ya aika ka da wahayi na gaskiya kuma ka fada mana dan haka bai da za'a kai kariya akan cinikin rago Nabi ya jira ya ce daga yau kai shaidarka kai kadai mutum duniya a shaida haka yake so ka zama musulmi duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ka gaskata kar ka bari wani abu ya gitta maka ka ji kamar ba za ka gaskata ba jama'a da haka yace ke ma malama annabin mu gaskiya yi da haka ki fito da takaddan nan wallahi la tukhrijanna alkitaba na rantsa miki da Allah sai kin fito da takaddan nan au lalajurrannaki ko kuma mu ja kafakki daga nan har cikin Madina falamma ra'atil jadda min ta tagga da gaske yake qala tace a ayu to dan kauce fa a'rada sai ya juya ya waiga wato kai ya ga tsarecin ta fa hallat quruna ra'atiha tawarware gashin kanta fastakhrajat alkitaba minha ta fudda wasiqa nan cikin gashin fa dafa'atu ilayhi tace gashi shikenan gashi fa'atiya bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa idha fi aka dauki takardar na kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama yasa aka bude aka karanta fa idha fi a ciki aka ji an ce min hatib ibn abi balta'a ila quraish yukhbirukum bi masir rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wannan wasiqa ce daga hatib dan abi balta'a yana ba ku labarin ga annabi nan zai kamo hanya zuwa gare ku sallallahu alaihi wasallama fa da'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hatiba sai annabi yasa a kira shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai natsuwa da sanin ya kamata da wannan sai ce daga can kun je kawai ku rufe shi da duka treason ne wannan cin amanar kasa ne ko daga can kawai za a ce a sako mishi babban anka a sa shi cikin black maria shiga ba biya fita da Allah ya ce a buga mai tiya gas ko na tun daga can a cire mishi dogon wando a cire mishi riga daga shi sai ga jirgin da singileti a sa mai anka har da kaba tun daga can za a mai alkhirin nan gidan yayi amma duk ba ai wannan bai ce a je a ce fa kana ma hadha ya hatib annai ba shi dama fiya hiyarin ke ya akai kai wannan da girmanka da hankalinka kana cikin ahlul badar ya kai mana wannan aikin fa qala la ta'jal alayya ya rasulullah yace ya manzo Allah dan Allah ka tsaya ka ji abin da zan faɗa kar kai gaggawa mu hukunci wallahi inni la mu'minun billahi wa rasulihi yace na ran ida Allah ni mu'mini ne wa martadtu wallahi ban kafirta ba wala badaltu wallahi ban canza addini ba walakin ni kuntum ra'an mulsaqan fi quraish lastu min anfusih yace ni a cikin quraishawa ina dan manne ne a gefe ba ni da dangi ba ni da ƴan uwa ba ni da kowa wali fihim ahlun wa ashiratun waladun na ban matata da ƴaƴana da dukiyata wa laysa li fihim qaraba ban da zumunci da quraishawa yahmuruhum wadanda zasu ƴan uwa na da zasu kare mu wadannan dangi na da ƴaƴana wa kana man ma'aka lahum qarabatun yahmuruhum duk sauran nan kuma kowa yana da dangi a makka da zasu kare mai dukiyarsa zasu kare mai gidansa ba za a samu matsala ba fa qala umar ibn al-khattab sidna umar ibn al-khattab Allah ya kara masa da yace da ani ya rasulullahi adrubu unuqahu ya manzo Allah ka banni kawai in tare wuyarsa fa innahu qad khana Allah wa rasuluhu wa qad nafaqa ce ya cuci Allah ya ha'inci Allah ya ha'inci manzon Allah munafiki ne inda ya nuna wannan ana iya mutun hukuncin munafunci da shubuhaki idan akai kuskure sai a bar shi a kuskure ba za a ce kuma wanda ya hukunci shikenan ya zama dan bid'a dan ya hukunta wani ko kuma ya zama shi munafiki aga sayyidina Umar yayi wannan hukuncin amma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai karba ba yana cewa hukuncin shi kuskure ne fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce innahu qad shahida badra a Umar wannan bawan Allah ya ji badar kuma yudrika ya Umar la alla Allah qad tala ala ahli badrin fa qala kai Umar baka sani ba ai shi Allah ya kalli zukatan badariyawa sai ya ce i'malu ma shi'tum ku aikata abin da kuke so fa qad ghafartu lakum ni Allah na gafarta muku fa zarafat aina Umar wa qala Allahu wa rasuluhu a'lam sai Umar ya fashe ruka ya ce tabbija lalle Allah da manzo su suka fi sani ashe ba zai yi ba badar ya zama munafiki ba wannan jumlar malamai sun tattauna sosai wajen fassara ta kuma shuruhu na sahih bukhari da muslim da wannan riwaya baya ga ibnu hisham da ya fita babu isnadi bukhari ya kawo ta cikin kitabul magazi a babu fadli man shahida badar ya kara kawo ta a cikin sutu tafsir a cikin kitabul tafsir a tafsirin suratul mumtaha saboda sanadin ta Allah ya saukar da ya allazina amanu la tattakhidhu adu'akum awliya tulquna ilayhim bil mawaddati ya kawo ta a nan wajen haka nan muslim ya kawo ta a cikin kitabu fadailus sahaba da fadailul badr haka nan imam abu dawud da tirmidhi da ahmad dukkan su sun rawaito shi ta hanyar hadisin sayyidina ali radiyallahu anhu al-imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahmatullahi alayhi ya ka kawo maganganun malamai kala daban-daban cewa wannan da Allah ya ce Allah ya ce inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku je ku aikata duk abin da kuka dama wani irin umarni ne wannan ya kawo magana wanda suka ce ana nufin umarnin da a wannan ya shafi ayyukan da suka yi a baya ya kawo radin da aka yi wannan magana Imam al-Qurtubi ya ce a'a ai ba a umarni akan abin da ya wuce sai dai akan abin da zai zo karshe Ibn Hajar yake cewa ni na fahimci cewa wannan khitabu takrimin ne wa tashrif magana ce aka yi ta girmama su da darajta su wanda ma'anarta an gafarta musu zunuban baya ma'anarta Allah yana shirye da ya gafarta musu zunuban da su yi a nan gaba in ma sun yi da amma kuma su da yake mutanen arziki ne irin albarka ne ba su koma suna yin zunuban ba Ibn Hajar yace sai kuma suka ci gaba da ayyukan alkhairi da tsoron sharri da fitina ji wa sayyidina Umar har tambayan Hudzaifa yake dan Allah ka taimaka mun ka gaya mun ko akwai sunana cikin munafikai yana jin tsoro suka ci gaba da sallah suka ci gaba da salati suka ci gaba da jihadi da sadaka kuma suna kuka suna tsoron alkiyama basu ce bari mu shantake mu ci gaba da abin da muka dama ba yanzu ka dauka kai ko an farki kaga an ce maka ba komai duk abin da kai Allah ya yi ba sai ka ci gaba da ta'asa ba kenan ko mun gane wato mutum ba ya dan yi wani aiki alheri sai ka ce a to bari kawai ya ci gaba da barna haka alarmomi suke yi da a makarantun ciskadi sai mutum ya zauna ya isu 30 ya ce to yau da nayi na samu aikin lada da yawa da haka bari kawai je barra da naga dama haka sufaye suke muridai sai ai jiya nayi istighfari 60 da haka ba komai ko nayi zunubi istighfarin yana wannan duka rudin shaytan ne jama'a rudin shaytan ne ba daidai bane ba a yi wa Allah haka ibnu azri yake cewa tana iya yiwa kuma ya zama wato ma'anar sai zama inna dhunuban lati taqa'u minhum maghfura za su yi zunubi amma kuma zunubin za su tawo tare da gafara su kai kai ma'ana kamar ka sai computer ne da antivirus ta zo da kariyar ta ko wannan kwatancen abinda ake nufi da amru tashrifin shine a ce kai bako a gidanka sai ka zo ka nuna mishi masauke shi wannan bangaren anan da kwa ci mishi kuma illa bai duk abinda ka gani anan kana iya amfani da shi ma'ana ko sutura ce ko abinci ko wani kayan amfani duk ka sahale mishi yi amfani da su kaga girmamawa ce to kuma duk wanda aka yi wa haka karshe za ka ga kuma shi ba zai yi amfani da abubuwan ba amma zai ji dadin mutuntawar da aka masa amma wannan bai nufin su ci gaba da yin barna bai nufin haka domin a cikinsu an samu wanda suke kuskure har akwai wanda sayyidina Umar ya mishi haddi da shan giya shine Qudama ibn Mak'un yayi tawili ya sha giya kuma sayyidina Umar ya sa aka musu ainihin wato haddi na bulala shan giya a takaice wannan ita ce kissar abin da ya faru bayan zuwan ainihin sayyidina Abu Sufyan zuwa Madina dan neman sulhunta da kuma kissar Hatib ibn Abi Balta'a wadda ta faru na wannan kuskure ne to da gaskiya abin da mu fahimta na fiqh anan shine mutane masu daraja da kima a cikin mutane ana rangwanta musu ana nema musu uzuri idan sun yi kuskure ana neman musu uzurin da za a ba su mafita matukar ba sun tabo haddoji ne da Allah ya gindaya ba amma dan wani laifi dan wani kuskure dan wani abin rashin kyautawa ko wani abin da ake ganin bai dace da kima da daraja ta ba sai a cinna wani abu na alkhairin da ya a baya ma'ana malami ne jagora ne mai da'awa ne wani mutum ne mai kirki kuma mai mutunci sai Allah ya jarabce shi da wani abu da yayi wanda bai dace wani kuskure da ya fada ciki da ya kamata a bashi uzuri a ji ta bakinsa ya kamata manya sabo'insa su kokarin nusashe shi yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nusashe da wannan bawan Allah sannan kuma kar ya zama abin aita aibata shi sai a tuno alkhairan da yayi a tuno kirkin da yayi dan a saman mishi mafita idan kuka ce ka bari kawai ku aibata shi shikenan fa kun sake shi kenan kun ce je ci gaba da yin wannan barna kenan sai ya zama jagora kuma yanzu a cikin barna kamar yadda na ambata jama'a mun samu bakuncin babban dan uwa kuma malami cikin malamai masu da'awa a wannan yanki namu malam Shu'aibu Salihu Zaria shugaban cibiyar markazul islah islah foundation wanda yake cikin angotun wada Zaria zamu bashi dama ya dan sa albarka cikin wannan abin nan sannan kuma muna da bakuncin wasu ƴan uwa su ma da suka zo daga garin Fataskum wadanda dalibai ne ƴan uwa daga garin Fataskum dalibai ne daga makarantar polytechnic ta garin Fataskum su ma muna musu barka da zuwa insha Allah kace me ne malam me suka ce a wajen lana shuddan nake lana jurran nake oke lana jarridan nake za mu yi miki tambar shine tajrid za mu yi miki tambar akwai wancan lafazin ma lana jurran nake shi ma akwai shi insha Allah to za mu saurara insha Allah sallallahu wa sallama ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sai mu ba malam shaibu dama kar ka kashe malam kar ka yi mata miki shi ka ci insha Allah akan kula da sunna
Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كما مسلمون ana ƙara gode wa Allah madaukakin sarki da kuma mai komai wanda baya neman komai a gurin kowa cikin ni'imar sa da kaddarawar sa ya mana baiwa da babban malamin mu a Sheikh Muhammad Abu Al-Albani muna roƙon Allah madaukakin sarki ya lallaba kabarin shi da rahmatu sannan Allah madaukakin sarki ya azurta malam da mu
da jajirken tun dalibai kuma malamai waɗanda suke ƙoƙarin isar da da'awar malam zuwa inda shi karan kanshi bai isar da wannan da'awa ba. Wata rana Abu Katada ya rawaito hadisi wanda ashabu sunan suka fitar da shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam marra ala janazati nabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce wata janaiza sai yake ce ma sahabbai mustarihun wa mustarihu anhu ko kuma wa mustarihun minhu ma'ana duk wanda ya mutu da ya mutu ko dai ya zama shi wanda ya mutu ya huta ko kuma mutane sun huta da suka tuna shi. Sahabba annabi sallallahu alaihi wa sallam suka ce wa man mustarihun minni wane ne in ya mutu ya huta kuma wane ne in ya mutu an huta. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ammal mu'min shi mu'mini fa yastarihu min ta'abi dunya wa adaha mu'mini idan ya mutu ya huta da wahalhalun duniya da cutarwa da bakar magana da suka ya huta ila rahmatillah ya tafi zuwa ga rahmar muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa malam Muhammad awwal adam ya zama ya tashi daga damuwa ya fada cikin rahmar Allah shi da sauran malaman mu da iyayen mu da masoyan mu da yan uwa. Akwai kuma wanda yake idan ya shi kuma mustarihun minhu wato an huta daga fitinar shi sahabai suka ce wane ne wannan sai annabi ya ce wa amma al-fajir fa yastarihu minhu al-ibad wal bilad wash-shajar wad-dawa mutumin banza in ya mutu jama'a sun huta ana bai da aiki sai cutarwa sai azabtar da mutane sai kaskantar da mutane sai kirkiro ma mutane abinda zai cutar da su sa'annan garin ma ya huta kuma akwai mutum ɗaya da zai jawo bala'in da garin nan ba zai zauna lafiya ba. Wash-shajar haka nan itatuwa a da Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a itatuwa amma yanzu za su bi itatuwa Allah ya kwashe albarkar su ‘ya’yan itacen su sun yi ƙaranci manzo Allah ya ce waddawa hatta dabbobi suna hutawa da mutuwa. To ni kullum na zo gurin nan wato malam nake tunawa da irin manufofin shi da irin gamjakatar da Allah ya mai yanzu na shiga studio nake gaya musu malam Hassan da Hussein cewa a Najeriya ban yi tsammanin akwai wani malami da Allah ya cika mishi burin shi bayan mutuwar shi ba kamar malam ba na tsammani tsakani da Allah alhamdulillah muna da alaka da malamai da yawa so amma bambancin malam da wa sauran masu da'awa shine kullun tunanin shi yana tafi so muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi ƴan uwa da suka dage suka jajirce wajen gabatar da waɗannan karantuttuka Allah ya yi su kuce da gidan aljanna mu kuma da muke tsoron karatuttuka mai roƙon Allah ta'ala ya dace da mu yi mana dangantaka daura mu akan abin da yake so ya yi dashi shi kuma dan uwa Dr. Muhammad Kabir Asgar Allah madaukakin sarki ya karfafe shi kada Allah ya gajiyar da shi da sauran malamai da suke gabatar da karatuttuka da hukumomi a wannan gurin gaba ɗaya Allah ya hada mu a cikin jannatin na'im fi maq'adi sidiqi da inda malikin muqtadir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mun gode akan Allah 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 Allah